akasari a asibitocin Najeriya za a tarar da akusassan kulawa da jarirai da kananan yara da ma manyan mutane sai dai yana da wuya a samu sashe mai zaman kansa inda ake kulawa da lafiyar ƴan mata matasa masu tasowa wannan kuwa bayar da nasaba da yadda wasu ƴan matan ke kyamar zuwa asibitoci saboda dalilai kamar kunya da ba kowa suke yi wa bayanin matsalar da ke damun su ba kungiyar kula da ayyukan kiwon lafiya da taimakon al'umma ta Plan International Nigeria ta bakin director ta a Nigeria wanda ya maganta ta bakin Helen Edion ya ce bincike da aka yi a shekarar bara ya nuna kusan kashi 70 na ƴan mata matasa ba su zuwa asibiti saboda ba su samu kebancewa su faɗi bukatunsu cikin sirri.
A study that was done last year shows that almost 70% of adolescents do not go to health facilities for one reason, the lack of privacy in those facilities. And so this is something that
haka ne kungiyar ta samar da sashi na kula da ƴan mata a asibitoci 7 da ta gyarawa gwamnatin jihar Sokoto. Fatima Muhammad Rabu jami'a ce mai kula da matasa a kungiyar ta Plan International Nigeria.
Saboda mun san insha Allah wasu matasa da yawa da ba su zuwa asibiti saboda suna dibin kamar nauyin tahowa su hada matsalolin su tare da mutane gaba ɗaya. Mun san insha Allah in wanga abu ya taso an ka fahimce shi an ka ji dadi ne zai yi tasiri kwarai ga matasan mu. Maimakon su rinka zuwa chemist inda waɗanda ba ƙwararru ba suna faɗin matsalolin su ana musu abin da bai dace ba to insha Allah za su rinka zuwa asibiti su samu cikakken kulawa.
Wannan ba shine kadai yunkurin kulawa da ƴan mata ba domin kungiyar ta ce ta tsara sai ayyukanta sun kai ga mata kimanin miliyan 20 ƴan Najeriya a cewar Helen Edion.
We want to reach 20 million girls in Nigeria providing services across every aspect.
Ta ce wannan aikin da aka yi yanzu su mantaɓi ne domin mata za su amfana da yawa. Al'ummomin da suka amfana da waɗannan ayyuka na gyaran asibitoci sun nuna gamsuwa da jin daɗi akan wannan ɗauki da ƙasar Canada ta kawo musu ta hannun Plan International Nigeria.
Kana magana da Professor Umar Obandawa Kinjabu a wakilin sarkin Birnin Jabu Alhaji Aliyu Garba na biyu ya wakilto ne don in nuna godiya ta ga Plan International da kuma gwamnatin jihar Sokoto da kuma Gina Friendly Center Association Friendly Center. Ba shakka wannan zai kawo wani cigaba sosai al'amuran lahiya.
A matsayina na magajin Arkilla kuma da WDC chairman na wannan asibiti za mu kula da ita insha Allahu yadda ya kamata. To wannan gaskiya zai ƙara encouraging ɗin yaran mu matasa mata don su halarci zuwa asibiti saboda sanda duk sun kaji wata matsala babu jin nauyi babu jin kunya za su zo su yi bayani kuma ai musu maganin wannan matsala insha Allah.
Kungiyar dai ta ce ta mayar da hankali wajen kula da ƴan mata saboda bincike ya nuna cewa kashi 78 cikin 100 na ƴan mata a arewacin Najeriya suna yin aure kafin shekara 18 na rayuwa kuma suna fara takalihin haihuwa tun suna shekara 15. Don haka akwai buƙatar a mayar da hankali wajen ceto rayukan su ta fannoni mabambanta. Tuni dai da gwamnatin jihar Sokoto ta karbi asibitocin da kungiyar ta gyara mata. Muhammad Nasir, Muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.